Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar Yahuci. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a birnin Miami a jihar Florida domin bayyana shirin janyewa daga yin aiki tare da kasar Cuba da tsohuwar gwamnati ta shirya bayan shekaru sama da 50 da Amurka ba ta gudu ga maciji da Cuba. Da yake jawabi a karaman lardin Miami na Havana, inda galibin bakin haurin kasar Cuba ke zaune saboda kin jinin ayyukan tsohon shugaban Cuba Castro da kuma tsaurin ra'ayinsa. Shugaban ya ce zai fallasa miyagun ayyuka da gwamnatin Castro ta aikata a Cuba, kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta boye waɗannan abubuwa ba ko ta yi masa kwalliya. Ya ce yunkuri da gwamnatin Obama ta yi na sake buɗe alaƙa da wannan ƙasa ta tsibiri babu wani abin kirki illa azurta gwamnatin Cuba.
Therefore, effective immediately, I am canceling the last administration's completely
Ya ce a don haka cikin gaggawa ina kira da a soke wannan alaƙar kwata-kwata wacce ta karkata a ɓangare guda na amfanin Cuba kaɗai. Trump ya ci gaba da yin kira ga gwamnatin Cuba da ta kawo ƙarshen cin zarafin abokan adawanta, ta sake 'yan siyasa da aka zuba su a kurkuku, kuma ta ba da daman samun walwalar siyasa da tattalin arziki. A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ci gaba da aika saƙon Twitter na lokacin yaƙin neman zaɓe a jiya Juma'a, yana sukar binciken alaƙar kwamitin yaƙin neman zaɓensa da ƙasar Rasha. Trump ya faɗa cewar mutumin da ya kira korar daraktan FBI da ya yi a matsayin bita da ƙulli shi ne yake masa bincike game da wannan korar da ya yi wa daraktan na FBI. Sai dai bai bayyana ƙarara ko shugaban na magana ne a kan lauya na musamman Robert Mueller da kuma mataimakin Attorney General Rod Rosenstein. 'Yan jarida da suka nemi ƙarin bayani bayan da shugaban Trump ya dawo a fadarsa ta White House a jiya Juma'a da rana ba su samu amsarsu da suka tambaya ba. Kalaman nasa na bayyana damuwa ta shafin zumunta na baya-bayan nan. Shugaban Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter bayan da jaridan Washington Post ta rawaito cewar Mueller na binciken hada-hadar kudadensa tare da sarkinsa Jared Kushner. Shugaban ya ce wane ne mai ba da shawara a gaban shugaban ƙasa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Djibouti ta zargi Eritrea da mamaye yankin da ake takaddama a kai da ke kan iyakarta biyo bayan janyewar sojojin kiyaye zaman lafiya na Qatar a farkon wannan mako. Jami'an Djibouti sun ce dakarun Eritrea sun kwace yankunan dutsen Dumira Mountain da kuma tsibirin Dumira a ranar Laraba wuni guda bayan da Qatar ta janye sojojinta 450 da suke tsare da yankin sama da shekaru 7. Qatar ba da bada wani jawabi ba akan janye dakarun nata, wanda wato ya biyo bayan takaddaman Saudi Arabia wanda Eritrea da Djibouti ke tare da ita da kuma wato Qatar babban makwabciyar Saudiya. Wakilin Djibouti a Majalisar Ɗinkin Duniya Mohammed Said Douali ya shaidawa muryar Amurka cewar ƙasarsa dai ta riga ta shigar da ƙara zuwa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya akan wannan batun. Jami'an tsaron gabar tekun Japan sun ce matukan jirgin ruwan Amurka guda 7 sun bace bayan sojojin ruwa na Amurka din sun yi karo da jirgin ruwan 'yan kasuwa da safiyar Asabar a gabar tekun Japan. Ma'aikatar rundunar mayakan ruwa na Amurka ta tabbatar da faruwar wannan abu tsakanin jirgin jami'anta da wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa. Sai dai ta ce yanzu ne take aiki don gano waɗanda suka samu raunuka. Jama'an na Amurka ba su tabbatar da bacewar matukan jirgin ba kamar yadda jami'an Japan suka faɗa. Wani rukunin sojin ruwan Amurka da ke aiki a yankin tekun Pacific, wato a yammacin tekun Pacific da kuma yankin tekun India, sun faɗa a wata sanarwa cewar wani matukin jirgin Amurka da ya samu rauni an ɗauke shi da jirgi mai saukar ungulu na jami'an tsaron Japan. Wani likita da ke jinyar ɗan majalisa na ɓangaren jam'iyyar Republican Steve Scalise, wanda ya samu rauni mai tsanani a wani hari da aka kai masa a wani filin wasan ƙwallon gora a kusa da Washington DC. Ya ce akwai muhimman alamu na samun sauƙi amma dai har yau da sauran aiki. Dr. Jack Sava, daraktan sashen kula da
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin abari ya huce.
Ma sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da saduwa da kowa wannan safiya ta Asabar gama nan tare da Usman
Ahmadu.
Ahmadu wanda sai girgiza kai yake sai karkada kai yake sai karkada ka fada yake.
Kida kida na kin kasan kullu zuwa kasan a zona lafiya. Eh ai na ce ka bari azumi ya wuce. Amma dai da yake kuma shahar Ramadan aukewa.
Haka ne to ma sauraron mu da batan kuna nan lafiya kuma ana ce mu da azumi lafiya kamar da muka saba da dama cikin azumi muka dan kawo irin waɗannan
fayafaye.
Fayafaye na sahawa.
Haka kuma azumi mada ya lula malam yuro
azumi ya tafi ga ai saura ne yanzu muna gangara muke marga mun gama hawa
sha tara fa baka tafa ko to ai kaga alhamdulillah
ana gangara sha tara
a a ko na rage
ka tare ka rage kai 21 dai yau
ya da Allah
ka bara asabar muka fara ai kaga je juma'a mun yi je juma'a mun yi 21 yawa yanzu muna na 22 muka dauko
wai lalle kace na dara duk da shi ina ji mamun ta kai
shi ka san rana ita idan muka zo mana wajen ran jajibi da
mu kenan jajibi rike mu to ai lafiya lau kenan eh baki ya bude duk da yake muna ban kwana da Ramadan Allah mai ta mana su
za mu zo mu sa waka ban kwana da Ramadan
sai amma ba ku zo ko kar ka sani ya ce ko ya kare ni gobe ki tashi da shi
kada mu ita Bafulatini ne yace kira gidan radio yace da Allah a sa masa kiran sallah
kiran sallah kai ruwa ta da karfi nan da kira
azumi yayi bugu
Allah sa mu dace
amin to ga dan bangai suwar mu nan daga nan sashi Hausa zuwa ga ƴan majalisar Amarya Huci na Facebook irin su Ahmad Ahmad da Hajiya Halima Aminu Amina sai Ahmad Tijani Bauchi tare da Bin Hussein Almadadi tare da Umar na Amore sai gaisuwar Jamil Ibrahim Saudi Airlines kanan Dabo sai Aliko Muhammad tare da Nasiru Muhammad Usman Danfodi University a Sokoto sai Muhammad Aminu Barau Sokoto tare da Habu Mamman University of Jos sai Muhammad Manga Kobi da Hajiya Amina Baba Suleiman sai Professor German Facebook sai kuma Yusuf Dingadi sai gaisuwar Chima Ila Yusuf Maradi abokin raki mu ce
wannan yar gida ta
haka ita ma yar majalisa ce sai Kabir Asada Managing Director CEO Northern Communication and Media Services Limited sai gaisuwar Ziyadin Hudson da Isiaku Ladan da fatan kuna nan lafiya muna mai kadan bangai suwa zuwa ga Kabiru Barde da Rabi Musa sai Haruna M wada tare da Nana Ishaq sai Musbahu Shehu da Shan Shani
mai kawai yawo
kenan sai Janam Baba sai Nuhu Ismail tare da Abdul S Bomai tare da Halima Umar sai gaisuwar Musa ya kase tare da Ladi Umar sai Hamisu Adam tare da Abdurrashid Umar sai Hawa Musa duk ɗan majalisar Abare Huce a Facebook sai gaisuwar Polycap Mundi tare da Amina Abbas sai Abdullahi Babaji tare da Gwani Baba sai gaisuwar Abdullahi Babangida tare da Fa'ilu Dallade Mahuta sai kuma gaisuwar Simbako da Haruna Danzumo sai Ibrahim Zubair Gosho tare da Zainabu Umari sai Babangida Yusuf Nafada tare da Yahaya Bello sai kuma Muhammad tare da Fatima Rabiu Hassan sai Hassan Galadima da Aliko Bajoga Muhammad sai Tawo Ungwe tare da Dallami Solo sai gaisuwar wato dan baba H Isa sai gaisuwar Adamu Gosho da Mashkur Hamsusi na fata rafa da sunan nan daidai sai Ahmed Bello da Nazir Agama sai Musa Tijani a karshe sai gaisuwar Muhammad Sani Jalam dukkan ku da fatan kuna nan lafiya
to ni ma farin fada amma kafin in shiga Abare Ya Huce din ko kuma dandalin na ɗan Abare Ya Huce na Facebook zan fara ne da wayannan a cikin gida-gida nan suke su ma ɗan majalisar su ne amma can a birnin New York
haka
yawa akwai sakon gaisuwar Abare Ya Huce ta fata alheri ga Alhaji Lukman Abbas a can New York din kamar yadda nace sai Alhaji Sha'ibu Abbas da kuma Hajiya Sa'adatu ina ka taba shan fura aljanna Yawa to yawa to sai ko ita wata ce tana nan a bari ya huce sai kuma Alhaji Aminu Abbas da kuma Abdul Sattar M Abubakar sai Raihan Lukman da kuma Alhaji Rufai Abbas da Alhaji Isa Abbas duk yan tawaga ɗaya ne kusan gida ɗaya
haka
to sai kuma Maulud Ngoroje wanda har ya kawo mana ziyara nan ɗakin watsa shehu a wancan makon da ya wuce to sai in fada zuwa ga majalisar ta a bari ya huce ta shafin Facebook Jamilu Abdulmumini da Sulaiman Isa sai gaisuwar fatan alheri ta Abdullahi Salihu da Abdulrahman Hassan sai Umar Sani da Abubakar Muhammad Baffa Magaji da kuma Ibrahim Dauda Isa gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Sa'idu Ibrahim da Khalifa Umar Sani da Ibrahim Ahmed Hamid ga wani takwaran kafa sai kuma Muhammad Kabir Muhammad Arugungu da Zubairu Bala da Muttaka Lawan Minjibir sai Alhaji Dalladi Abubakar da Muhammad Adamu Sakwa Allah ya sana faɗa daidai sai Bilkisu Abubakar da kuma Hamza Dan Hajiya gaisuwar fatan alheri bari ya huce zuwa ga Sirajo Isa da Umma A Usman da Abba Sani da Mamuda Mai Shayi Ahmadu da Ado Abdullahi sai Kairit Kairat Baby da kuma Nuhu Dahiru da Hayayau sai gaisuwar fatan alheri bari ya huce dai zuwa ga Julie Vanessa da kuma Zulkifli Jamilu sai Sani Sani da kuma Abdulmajid Idris da sai majalisar wanne ne to ban gano wannan me yake cewa ba wata majalisa ce dai to ban gano sunan ba Ade Bayero University ne sai Ibrahim Sulaiman Mai Laba da kuma Ibrahim Yusuf Abdullahi sai Audi Soya da kuma Muhammad na Rasulu gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Jibrin Umaru Aishatu Sani Abdu da Usman Abdullahi sai Jafar Hudu Ahmad da Abba Sidi da kuma Saddam Abdul Kakumi ne ina ga gari ne ko yawa to sai Usman Yusuf da kuma Zaharuddin dan Kanawan Dabo da Nura Mu'azu daga ƙarshe sai Lukman Ibrahim da Shehaya Shehu da kuma Habu Muhammad da Kabiru Muhammad Murabis sai rufe da gaisuwar alherin abur ya huce na Yusuf Muhammad sai kuma M Lawal Baban Amir da Muhammad Ahmad da Muhammad Awal Mai Faci
da fatan suna da lafiya ne ma kafin mu rufe gaisuwar ina son meka taziya zuwa ga Aminu a Garba Shede muna masa taziyar rasuwar ɗansa Ali da fatan Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta
to Allah ya ji kansa da kai magana da rasuwar to sai ka tuna mun akwai mu a gida ne abin ya faru kanina ne Allah ya matarsa rasuwa shi ma Allah ya ji kanta ya gafarta mata sunanta Zainab
amin sunma amin
Yeah.
Usman mun kakkada kunnuwa.
Shine ai.
Muna bin ka bashi.
Kwarai kuwa na da nace zan ba ku labarin yau gwari da aka aika mun ba?
Yawwa. A shekara tana kenan. Ina ce ko ka manta ne.
Ai na ai.
Kaza azumi ne in kace ka manta ma ba laifi zan ce maka shikenan.
Rana ba ta take ba Ibrahim. Bari a ce ai ina kosa a sharuwa.
Dare ne yanzu a nan ma. Karfe 1 ne da 'yan mintoci.
'Yan mintoci su kuwa a can sai sassafe yanzu tayi. Ya wato Malam Ibrahimu wato ya gwari ta dauki ina irin naman nan mai kaman kitsa-kitsa da yadi-yadi a jiki da wasu sukan cewa wajiya
masu tsire ba an ba a so a ce
kitse
yayi yawa sai a ce wajiya
ce ko ka ce baka jijiya ce ya ce kitse yawa wajiya kenan to kawai yar gwari ta samu kwandamimiyon wajiyar ta malam ta sha wuta ta barara ka ga wutula a gefa yarta wutula na kwadayin ta ce ita ma fa naman nan yar gwari ko ba ta san ta san wutula yarta kuma gashi dai ta ce wutula ta hana ta kai tsaye bata kyauta wutula wutula za ta rena yar gwari ce uwata ta hana ni na mata mun rowa kawai yar gwari fa da ta rike bakin wajiya taja ta rike hannu biyu taja hakuri ya ja ta irin wai a zuwa tana son ta tsinkan mata ne ta sai kawai ta gangan sai ta saki sai fatau
sai
ta wuce ta take makogoro kawai ta wuce ta ce wutula ka yi hakuri ba rabonka ba ko to rowa wai ba rabonta ba ita wutula ba rabonta ba ne tun da nama ya wuce ya je ciki
to wato kawai ta
ai da ya wuce ne shi ne wutula ka yi hakuri ba rabonka ba to shi ne nace da wani da kai
magana wato turawa kawai da yi
haka ai da gangane wai a zuwa ai kubcewa naman ne garin a tsinka shi sai ya je da ki makogoro kawai ya wuce abinci
haka
ka
san wannan ya tuna mun akwai wani labari da muka taba badawa na wani bafulatani ne yado ya sayi tuwonsa aka je sayi tuwo da miya aka sa masa tsoka katin tsoka a dama a kai tukunne zauna ka san dama akan ci tuwon ne sai a bari naman sai daga ƙarshe
tukunna ɗaurayen baki
saboda shi ne ya fi daɗi
kamar ni gaskiya in dai na fara cin nama kaga suna nema ka fara cin nama amma Allah ya sani in na fara cin nama ka san me yake faruwa sai in ji ba daɗi
abinci ba za ka iya ci
ba zan ci da yawa ba.
To shi ma da haka sai bar nama kawai sai da ya gama ci abinci ya saɗa kwano fesa tukunna ya ɗauko nama ya sa irin zai gyara zama ya tauna ɗin nan kawai sai wani abu ya same shi sai wulak kawai sai nama ya wuce sai ya haɗe wallahi tallahi sai ya fara ci zai zace kai wallahi ba rai ba
Kaji to agara shi ma gara gwari ta fi ya wuce tunda ita ce ta wuce labaran banki ba wata sai ita tunda ya wuce amma wuce labaran banki wato shi ba ruwa
ya bace ya wuce cikin sa amma wallahi ya riga takeice yana cewa labaran bo ba
irin ai da dadi ne Ibrahim
ka zauna kana dan tattaunawa
din nan magi din shi kafa kuce dan azumi ne magi shi ya wuce din nan yawa a ga patan ko ya wuce
ko dan mai ko mai ko dan kisan da ke jike ko
Allah garba sai wani zai jarra garbu yanzu daren ya faru azumin ya fara
shirye yanzu
kuwa yanzu gari ya waye
sai mun gama shirin na ma za mu je mu yi sahur tukunna
yawa mu yi ne a yanzu ya fara mamu sai kai kokari ka ci mai kwanka kafin in ka zo sahur
Usman ya kamata mu jabirki ba dai kina ga lokaci ya kawo jiki
lokaci baya jira
ya kare To masu sauraro sai mun sadu a makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin
Usman Ahmad Kabara.
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya.
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.